wannan jirgin ruwan da ya tashi ne daga wajin Malam Rewar ke karamar hukumar Artokola zuwa Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido na biyu a jihar Taraban, inda jirgin ruwan da mai kirar kwale-kwale ya dauki fasinjoji wani karnin suka ce 150, inda jirgin na tsaka da tafiya da ya yi hatsari a yankin Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban. Mutane sama da 40 dai sun rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya faru a kogin Billari. Safiyanu Muhammad na daya daga cikin wanda ya keta rijiya da baya sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya faru, wanda ya mana karin haske yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya malamarin ya faru.
Eh, to mun so inda ake tare ne.
Menene tare?
Inda ake dumba na abun nan tare kifi. To mun zo haura, mun haura amma kuma jirgi ta gagara haura, mun kusan fita amma kuma ta gagara fita. Injin ta sai wuri da ko sai kan jirgi ya kuro kado kan jirgi muka zo muka rubuta itashin da aka tare ruwan sai muka kifi a wuri.
Malam Sabiyanu, kamar mu dauka kamar ku nawa ne a cikin wannan jirgi ne misali?
Mun kai kamar mutane da riga shi kuma ko kaya shi.
Alhaji Jidda Suleiman, wanda ke zama shugaban riko na kungiyar masu kula da jigilar jiragen ruwa a jihar Taraban, wanda yace
jirgin da ya lodi daga Mayo ne zuwa Binnari, wanda ya lodi zai tafi akwai inda ake tarewa, muna kisa tare a Mario wanda ya gamu da hatsari a wurin, wanda jirgin ya noce a wurin da wasu al'umma da dama, wanda wasu sun samu fita, wasu kuma ba su samu fita ba.
Kamar mutane nawa ne yanzu ake sa ran cewa suna cikin wannan jirgi wanda ba su fita ba misali?
Ka san shi yanayin abun nan hutan jirgi, jiya ana ce min mutanen da aka rasa su guda 8, daga baya an ce mini guda 12. A wani labari an gaya min mutum 40 wanda ya bugo mini ga Jalingo, an ce mutane 40 ne a jirgin suka rasu. Duka wannan labari ne wanda ba tabbacin gaskiyar magana. Bisa alamu waɗanda suka zo, muka zo da su nan domin ba su ga ƴan uwansu ba, suka ba mu tabbacin a gefen su mutum 12 ne.
Malam Yusuf Ali, wanda ke zama ɗaya daga cikin waɗanda ƴan uwansu suka salwanta sakamakon wannan hatsarin jirgin ruwan, wanda yace
tabbas akwai ƴan uwana ciki guda 6, amma a cikin shidan nan na ga 4 sun fita, saura duhudin ne ba a samu gawan su ba har yanzu. A yankin mu sun kai mutane 20,
a cikin 20 din mutane nawa aka gane?
Wanda dai ba a gane su ba mutane 12 ne ba a gane su ba.
Shi kuwa Ibrahim Yakubu, wanda ƴan uwansa guda 3 suka mutu cikin wannan hadarin jirgin ruwan, shi kuwa cewa yi
wannan abun lokacin da muka ji shi gaskiya bai mana dadi ba.
Ƴan uwanka guda nawa ne a ciki?
Ina da ƴan uwa guda 3 a ciki.
Duka a gane su?
Ba a gane ko mutum guda ba. Mun ji bakin cikin wannan al'amarin. Wannan wuri yankin Karim Lamido ne, amma al'umman Karim Lamido ba su cin gajiyan wannan wuri, kuma sai hasara suke yi kawai, domin wannan wurin ba san iya adadin abun da aka rasa ba, kuma wannan wuri ya fi shekara da shekaru ana hatsari a wannan wuri, ana rasa rayuka.
Honorable Anas Shaibu Didango, wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar Karim Lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar Taraban, shi ma cewa lalle ilahin suna da masaniya a kan wannan hadarin.
Information da aka bayar, mutane ba a maganan 40 wanda aka rasa, su masana ruwa sun nuna da cewa sai an kai kaman wasu awanni 24 daga wannan hasari, kamin nan wayanda aka rasa ga wakin su ya fara haurowa tudu. Ba a taba yi wanda aka yi rashi yayyawa irin wannan ba.
SP Usman Abdullahi da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba, shi kuwa cewa yi
an sami hadarin jirgin ruwa wanda ya ebo fasila daga kaso Marino zuwa Binnere ne na aka samu aukuwan wannan hadari, inda jirgin dauke da fasinja wanda ba a san ko nawa bane jama'a da ke cikin wannan jirgin, kuma ya nitse da su al'umma da sun salwanta ba a san ko adadin nawa bane.
Wannan hadarin jirgin ruwan da ya sanadiyar kashe rai akalla 40 a wannan yanki na Jimlari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba ba shine na farko ba wannan shekara. Lado Salis Garba, muryar Amurka.